Aleluia.
Amen.
So, kama ile ndio zaidi ya mwanadamu, bila program ya mwanadamu, msora la shule, msora hili ndio kwa nini Allah pia hawana dana. Haima la to chiwa, ndio kai shule za mjisuna se bila kwa mwenye hapa. Aleluya.
Amen.
Well, thank you.
Mungoje maki.
And good morning.
Inakuwa nanku.
It's been a beautiful service.
Wato ya kasance a sujada mai kyau haka.
So far, and I hope that the Lord will continue and will speak unto us out of his word.
Ya idan muka ci gaba da haka nan Ubangiji zai mana zance cikin kalmar sa.
My name is Heshimu. I've been asked to introduce myself. My gospel is according unto the scriptures, and I come to bring it from California, but I've been living in Nigeria now for almost 3 years in the south primarily.
Wato sunan shi Heshimu. Heshimu sunan shi kenan. Wato don an ce ya gafarta da kansa. Kuma ya yana cikin wannan kasan shekara uku kenan, amma ko da yake a cikin wajen kudi yake kasancewa, yanzu ne ballo zuwa wajajen arewa. Kuma bishara da yake ta yi ga yadda yakan Ubangiji yakan umarce shi a cikin kalma yake ba da shi ga ko ina da yake.
And I'm very happy to be here in the north and risk my life along with you.
Wato yaji yana da murna sosai da yake ya kasance da mu a nan arewa, domin a kasan irin labarbarin da suke ji wani babban hatsari ne ka zo nan ban sama wajen arewa mun nan gurin.
Let's turn into the scriptures.
Zamu duba cikin littafi.
1 Corinthians in chapter number 7 and verse number 17.
Daga Korintiyawa ta farko sura 7 aya 17.
I take this very seriously.
Yes. Ya dauki wannan da muhimmanci.
And I trust that God will add his blessing.
Ya kuma ba da gaskiya Ubangiji zai albarkace mu.
What he's saying in verse number 17 is, but as God has distributed to each one, each believer, as the Lord has called each one, 1 Corinthians chapter 7, verse 17, so let him walk, and so I ordain, Paul says, in all of the churches.
Wato a 17 yace sai dai kuwa yayi zaman da uba ya riga ya sa masa wanda kuma Allah ya kira shi akai, haka nake umarni duka ikkilisoyi, duk wanda Allah ya kira wanda dama yake da kaciya, to kada yayi neme wato zaman maradin kaciya, wanda yake kuma ga kira yana da marmari kaciyar, to kada ya nemi yin masa kaciya.
The Apostle Paul is telling us that the prosperity gospel is false.
Wato shi annabi Bulus yana gaya mana wato wani irin koyarwa ta zamani wanda mun san akwai raunana sosai.
He's telling us that it is a lie from hell that has been sent by Satan in order to deceive us.
Akwai shirye-shiryen da shaytani ya sani cikin kwanakin karshen nan domin ya watsar da mutane, ya yaudarar da mutane daga wajen shaytani.
Because the Almighty God has not promised anybody a better physical condition in this world.
Babu inda Ubangiji yana mana alkawli idan muka zo wurin sa tukuna mu zama masu arziki, masu dukiya, masu mulkin duniya, ba haka ya mana alkawli a cikin littafi mai tsarki ba.
Look to the thief on the cross.
Amma mu dube shi akan giciyar rataye.
What did he get for trusting Christ but eternal life?
Me ya bayar amma wannan rai madawami ne ya mana alkawali.
He still had to die and pay for his crimes in this world in the eyes of man. He was on a cross and he was dying next to our Lord Jesus when he received him by faith in the gospel.
Wata yayin da aka gice shi ya mutu, aka kan gice nan domin zanuban mu in muka duba yayin da wanda aka gice shi kursa da Yesu almasiwa kan gice nan su uku ne diyan cikin wannan halin da yake ciki yace ka tuna da ni sai ya samu to gabashin Allah take a wurin.
The Apostle Paul is telling us in this text from the Bible that whatever a condition he, the Almighty God, finds you in, therein to be content.
Wato annan Bulus yana mana umarci cewa duk wani abin da zamu same shi mun shine zamu yi darasi da shi.
He's telling us the kingdom of God.
Yana ga mana wato mulkin Allah.
It's not America. It's not this world, it's not money, it's not husbands, it's not wives, it's not anything but Jesus Christ crucified.
Abin da yake so mu samu ƙara sani cewa ba yana mana alƙawarin America ba ne zamu samu Ingila zamu samu kaza zamu samu kudi a ba alƙawarin da Yesu ya zo mana da shi bake.
The gospel and the kingdom of God is entirely spiritual.
Wato mulkin Allah gaba ɗayan shi ruhaniya ne.
It has nothing to do with earthly wealth and prosperity. Now it is true, as we shall see later, that if a man is a Christian, if he does come unto Jesus Christ, he is changed. He is much more dignified. He is much more intelligent in the way that he conducts things. But he may die tomorrow.
Wato zamu gani idan gaskiya ne aka ce mutum ya tawo gun Yesu zai samu canji zai samu wancan zai bambanta ya zama mai dukiyar duniya a'a amma domin zamu gani yadda idan mutum ya samu wannan kalmar Allah zamu ga yadda yanayin sa zai kasance.
I have nothing to offer you from this word in the material things of this life.
A cikin kalmar Ubangiji babu abin da zai iya fito da shi wanda zai baka wai na dukiyar duniya.
I, like Paul, have something much greater. A God who makes you content and satisfied. A God who saves you from sin. A God that can make you happy by forgiveness. A God who put away sin by the sacrifice of himself. A God who makes us to inhabit heaven one day for all of eternity. And a God who's with us by Jesus Christ in all of our struggles, all of our trials.
Wato Ubangiji yana tare da mu ta wajen Yesu Almasihu cikin iyakan kokarin rayuwarmu.
My beautiful sister here with the limp.
Wato kamar yar wa mu kyakkyawa dinnan da misali tana da wannan rauni.
I do not promise you healing, nor can anyone else, but I promise you God inside your soul by faith in Jesus Christ.
Ba ya zo nan yayi wani al'aji bane a gani abu ana ta ihu a'a.
I am tired of men lying on God. How about you? I am tired of their silly promises that never happen. How about you? The God of the Bible is self-sufficient. And if you need anything else, you just have unbelief.
Wato alƙawarin littafi mai tsarki shi yasa ya kamata ya ce mu ba wai su alƙawali wanda baya cikin littafi bane.
Have you heard me plainly?
Muna jin shi da kyau.
Are you understanding as to what I'm saying?
Muna gane abin da yake haɗin.
These are the words of the Apostle Paul.
Wannan shine bishara na almanzani.
They'll bring us contentment.
What do you call mana wato isar rayuwa?
They'll bring us peace.
What do you call mana salama?
They'll bring us joy.
What do you call mana wato farin ciki?
As we live for something else that's not in this world.
Abinda muke rayuwa domin shi ba a cikin duniyar nan ba.
Are you hearing me?
Muna ji.
Is this the gospel, sir?
Wannan shine bishara ko?
Up from Abuja, is this the gospel, sir?
Wannan daga Abuja haka ne bishara take ko?
It's true.
Gaskiya ne.
Let's keep going.
And
so was anyone called while circumcised as a Jew, let him not become uncircumcised or think he needs to change his culture. And was anyone called while uncircumcised as a Gentile, let him not think it means anything to be a Jew or to become circumcised.
But to do what the Allah kira what the dama yake da kaciya kada ya nemi zama mara kaciya wanda kuwa ya kira yana marmarin yake yana marmarin kaciyan to kada ya nemi yin masa wato kaciya kamar yadda wayansu daga Yahuda suna so su zama banin Isra'ila wayansu daga banin Isra'ila suna so su zama wani abu daban.
He says in verse number 19 that if you are Jew, if you are circumcised, it means nothing. Those people, as blessed as they are by God who believe the gospel.
Wato wanda suka wato yadda suke da albarka yadda sun ba da gaskiya ga bishara Ubangiji.
Just to be circumcised and just to be a Jew means nothing. They are no step higher than you and me by faith in Jesus Christ.
Wanda suke ganin Ubangiji nasu ne kuma ai masa kaciya suna da dokoki na Ibrahim amma da su da mu babu bambanci dukan mu daina gaban Ubangiji.
And I want you to understand this, please.
Yana so mu kasa kunni mu gane abin da inda zashi.
Once you come to Jesus Christ by faith,
idan ka zo wurin Yesu ta wajen ban gaskiya,
you have everything that God can give.
To kana da duka komai da ana bukata na rayuwa.
He gave you his only begotten son.
Ubangiji ya dauki ɗansa makadaici ya baka me kake nema daga haka?
Who died for you and me.
Yeso ya mutu domin ka domina.
Because that's the only way for God to put away sin.
Domin yadda Ubangiji zai iya kawar da zunubi kenan a duniya.
He sacrificed himself for us, and when he did that, he held back nothing that heaven has to give a poor sinner.
Wato ya yanda wannan abu babu wani abin da zai hana mu wato ya mika mana kyautace to ga duka mai zunubi.
And then as the apostle has been preaching in chapter number 6, he comes and he dwells inside of us by the Holy Spirit. And if that is not enough, my dear sir, what you're really telling God is, I don't need you, I need somebody or something else to make me happy.
Idan har ruhu mai tsarki da yake zauna a cikin ka bai ishe ka ba, to wato kana ga wa Ubangiji bana kaunar wannan kaunar da ka nuna min, ina nima abin da yafi wannan, sai kai naka rayuwar.
And that's unbelief, isn't it?
Wato rashin ba da gaskiya kenan.
That's a rejection of God our Savior. And I've been there as a Christian, trying to live for myself, trying to be popular, trying to be big man, trying to have something in this world on top of Jesus Christ, only because I was not drawing from his absolute sufficiency.
Wato muna nuna shi muka da ci ne ba mu amince da abin da ya mana ba bai gamshe mu ba muna nima hakim wato namu hikima da wayo da dabara da wasu hanyoyi da muka shi ne zai gamshe mu.
It's a miserable life for a Christian, is it not?
Wato rayuwa na mawuyaci ne ga Kirista wanda yayi wannan halin.
And I dare say that most Christians, sir, live right there. I've got Christ. Oh, but let me see how much I can get of this world. But happiness is giving up everything that's here and following Christ with your whole being.
Wato idan muka kama Yesu Almasihu ya ba mu salama duk wani abin da duniya zaka samu ba zaka samu irin wannan salama da kake da shi ba ga Yesu Almasihu.
That's where joy is.
Wato abun farin ciki ne.
Oh, do you remember how happy you were when God saved you?
Wato irin farin ciki da ka samu yayin da ka samu ceto, ka iya tuna?
When your sins were forgiven? And you found out that you were in the Lamb's book of life. And you realized the eternal God had chosen you from the foundation of the world. And He is the only reason that you're saved. And He could have left you and passed you by, but He showed you mercy. He's preaching now. I'm telling you, the hidden things, the things that cannot be seen, is what makes you happy.
Oh,
and you young ladies, it's not marriage. And you young men, it's not wives and children. And you businessmen, it's not money. The thing that makes us happy, if we are Christians, is the salvation of God's elect and the glory of the blessed God. Even if it costs me and you our life. He that holds on to his life is going to lose it. He that gives it up for our Lord Jesus Christ's sake, you're going to find it.
Hallelujah.
I weep. Because I want you to hear me. And it touches my heart. Because it's true. I wish every man and woman in this building understood me. I don't want you to waste your life. Sir, I want you to live like Paul in the things that cannot be seen. Circumcision is nothing. And uncircumcision is nothing. Oh, but here's everything. It's keeping the commandments of God. It don't matter if you're black, white, if you're Jew, if you're Gentile, if you're in America, if you're in Nigeria. The only thing that matters is obeying God. That's the height of the Christian life, and let me tell you why. Because you can only obey through the Spirit by the forgiveness of sins with your eye on God's precious promises. And what a good life. To keep your eye of faith upon Jesus Christ and have Him in between me and God, a mediator to take away my sin and full acceptance in God's Son, Jesus Christ. And to be a forgiven perpetually. And to not have to try to serve God in our own strength. That's a happy life, sir. With a clean conscience. That's boldness
yana wata
at the throne of grace and prayer. Akwai dogara da kuma
dogara ga Ubangiji sosai.
That's peace no matter your circumstances.
Wato wannan salama da zaka samu kana cikin Kristi ba wanda ba abin da za ka kwatanta da shi.
I was very grieved last night after I heard about the farm. It was ravaged.
Ya ji dan zafi da yaji cewa wai gona da gonan da ita mama mu take da shi dabba suka cinye. Sai yaji zafi a zuciyar shi ba kadan ba. Wace wani irin rayuwa muke a nan gurin haka na dabban shi?
And I'm from America, so we fight violence with violence.
Wato su shi daga America ne. Yanayin rayuwar su ba yadda yazo ya gina nan haka muke rayuwar mu ba.
So it's very hard on me to sit by and watch injustice of a girl being kidnapped.
Yadda yazo ne yaji an dauki yarinya an sata ta an yi wannan. Kai yace wani irin mutane ne haka ya ake rawar nan rayuwar su.
And yesterday as we went to go preaching, it was a mix up in the time, and so it was a very small group at the beginning, only maybe 5 or maybe 6 people.
Wato da muka je jiya muna bishara yazo lokacin da muka je mutane ba su zo ba don sun dauka ba za a zo ba muka samu mutum uku ne amma daga baya da mutane suka dan hallara.
And I didn't really want to preach, but I had to.
Bai so yi wa'azi ba jiya amma da ya ga mutane suka ce kai bari yi wa'azi ko mutum ɗaya ne sai na yi wa'azin nan.
But you know what happened?
Mun san abin da ya faru.
My brothers and sisters, after the gospel was preached and the spirit came down upon us.
Lokacin da ya gama wa'azin nan na mutane kalila, sai ya ji ruhu Ubangiji ya sauka kan shi duk komai ya kwanta kawai.
Salama.
Wato peace came to him.
On the inside.
Peace came to him.
That's the power of the gospel of Jesus Christ.
Wato aikin Ubangiji kenan.
Verse number 20.
Aya 20.
And I'll only work down to verse number 24. Let each one remain in the same calling in which he was called unto God. And so were you called while a slave, even though that job has great indignity and hardship? You may be called unto God in a country that's enduring much suffering or in a region that has much violence.
Idan kuma an kira ka, kila ka je wani kasa wanda suna da wahalar rayuwa kamar yadda muke fuskanta abinda muke gani a nan gurin. Wato za mu jimre cikin wannan kirar.
Do not be concerned about it.
Kada mu rika damu kanmu akan haka nan.
But if you can be made free, you use it rather.
Idan kuma muka samu yanci, sai mu aiki yanci na daidai wadada.
Here is the wisdom of God.
Bari mu gani hikimar Ubangiji.
If I can improve my situation,
idan rayuwata za ta yi kyau sosai,
by schooling, by education, by hard work, by banding together, by starting a good business, by actually working hard and I get my freedom from this chain, hallelujah.
Wato idan ta wajen kwazo na nayi aiki nayi wancan na rike kaji na rike dabbobi sai Allah ya dauka kani a cikin wannan to ya bugare shi.
But it does not matter one bit.
Amma ba wai shikenan an kammala ba wajen shikenan rayuwa ta kare.
Which kingdom?
Wannan mulki.
Are you living for?
What da muke rayuwa domin sa?
Is it things that cannot be seen or is your hope in something physical?
Abin da muke ganuwa ne shine muke ta fama nema ko kuma abin da ba ma ganuwa shi muke kallafa ga zuciyarmu ga shi?
Are you telling God I'll be happy after I get out of Nigeria?
Wato kana ban sani ba ko cikin zuciyarka kana farin ciki in na bar kasar nan to shine zan yi farin ciki Ubangiji irin abin da kake zuciyarka kenan.
There are a lot of people in Lagos who think I'm crazy for escaping from California in order to come into northern Nigeria.
Wato akwai wasu a Lagos da yaji wasai tuhunan Kano suka ce amma wannan ba tabbabe bane mutum ya bar inda ake shagoba ana yi wani abu ya zo nan kasan ya je samu a cire mai wuya.
And I think that they are missing out on the pleasure of Christ by letting their brothers here suffer and not helping them.
Wato ya gane cewa suna cikin wani hali mawuyaci domin ba za su iya su zo su samu ƴan uwa wanda suke cikin kunci domin a yi cudaya a yi karfafawa da sauran su ba suna cikin bala'i.
Since I've come, I've been made better in your presence.
Tunda ya zo yana jin dadi ya zama namu a cikin sake mu.
There is something about embracing our fear, wato facing it.
Wato akwai wanda
the power of Almighty God.
Yes. Hallelujah. Wato akwai wani abin da ke wa mutane suka rungume tsoro in suka rungume tsoron kagan sai zama su furka ta kowane lokaci a rayuwar su.
When God takes away our cowardice and he lets us serve him.
Wato ubangiji ya dauki wannan abubuwa ya bar mu na bauta mu bauta.
That's what truly matters, not what you have inside.
I need to
catch
the one that bin ya dace ba wai abin da kake da shi aljunka ta kumbure shikenan ka samu wani abu ba shikenan.
I like a nice garment. You look beautiful.
Yana son kaya su tura masu kyau kun gansu kamar tauraruwa ga su kuna da kyau kallo.
I like beauty and pleasure. I love California.
Yana son kasar sa California. Yana son kaya masu kyau, yana son abubuwa masu kyau suna da kyau.
But the kingdom of God is not there, it's inside of you.
Amma mulki ubangiji Allah baya cikin wannan kyawawan abubuwan, yana cikin zuciyarka ne.
That's where the king rules and that's where you're happy.
Inda sarki yake zama kenan kuma ka san mazaunin sarki. Ba san yi bayani ba.
He said, "My son,
yace dana,
give me your heart."
Dana zuciyarka, ka bani zuciyarki.
Not your money.
Ba wai kudinka ba.
Your heart, you.
Zuciya kai ba, zuciya yake bukata.
Then he owns everything you've got, not just the tithe.
Ba wai kudin zakka bane kudin ubangiji yake bukata, ai na ba da zakka na to menene shikenan sai me.
Does the Almighty God, my sister, own you from the inside out?
Ubangiji kai na ubangiji ne da gangan jikinka da zuciyarka kai na sa ne.
There's only one way I can truly know.
Akwai hanya daya da zai iya gane zahirin.
You are happy and obedient.
Kana farin ciki da kuma biyayya.
You have a joy that no man can take away.
Kana da farin ciki wanda ba wanda zai kwace wannan farin cikin a cikinka.
And you don't need anybody to worship God.
Wato kuma baka bukata kowa kafin ka bauta wa Ubangiji.
After the COVID-19 came last year, my friends in America were just complaining.
Oh, wato lokacin da aka samu ciwon COVID-19 din nan, yan uwan sa America kowa sai guna guni zaga ake ta zubawa.
And you know what I did?
Ka san abin da yayi?
I wrote a book. That's the book that's here. I wrote that during COVID-19 because God was still being worshiped inside my heart.
Ko da COVID-19? Ko ba da COVID-19 ba? Shi ubangiji yana nizan bauta mishi shikenan. Duk wanda tsaya ta zo duniya ba ruwan shi.
It's not the circumstances that change us.
Ba wai abubuwan da za su canza mu bane duk COVID-19 ko kuma wani abu.
Our God, he never changes. His promises are real. He's always worshiped. Even if they burnt the building down, they can't take away our God.
Wato ubangiji wanda muke bauta mishi ba wai don tsananin abubuwa bane shi muke ko da an zo an kone nan guri yanzu zamu bauta wa Allah ko a tsakiyar rana.
And that's why I can leave America, because in him I have everything and he travels.
Shi yasa ya bar kasar mai jin dadi na America yazo nan kasar tamu duk wata tsaya shi dai ya zama shi yana nan cikin mu.
Are you hearing me?
Muna saurare shi.
I don't want you lusting after this world. I want you to love Christ.
Wato ba ma so mu sha mu dauki kayan kwade na duniya, amma bari mu yi kwadin mulkin sama.
And he'll take good care of you.
In muka yi kwadin mulkin duniya zai lura da mu.
He knows exactly what you need and exactly what you must suffer in order to bring forth more fruit to his glory.
Ya san duka bukatun mu daidai kuma ya san irin hukuncin da zaka shiga domin sunan sa ne ya daukaka ba wai ya maka wahala bane ka sha wahala duniya.
And that is the life living for Jesus Christ. African preachers. You can be the greatest preachers in the world if you only know Christ and proclaim him and stop chasing after things in the West like money. You have no idea, sir, the strength of a man that's been raised here in the north under persecution to shout out to the world the glories of Jesus Christ. And we need to send missionaries everywhere else with what we got right here, which is contentment in Christ and obedience. That's what they need in Abuja. Is that not right, sir? As they love power. That's what the big shot needs, Jesus Christ. My dear brother, you look like you are from Lagos. That's exactly how they look. And it needs to be us that come tell them it's not about the money that they're lusting after. Let the kingdom of God arise in Nigeria and spread throughout the world. Let's stop feeding false prophets who ask us for money to fill their fat belly. Give our money and support men who preach Christ for free.
Mu yi amfani da kudin mu ga wanda suke aiki na Ubangiji na gaskiya domin su ci gaba da yada bishara ko ina.
Any man who says that he will not preach if he's not paid well is never sent by God.
Wato duk wanda yake ba zan yi bishara ba don ba a biya ni kudi da yawa wa ba kiran Ubangiji.
That's an abomination.
Wannan babban la'ani ne a
gaske. Any man
duk mutum
that asks you for money
wanda yake cewa ba a biya
to please God
domin in yi aiki Ubangiji
is a lying fool and you leave him unto himself.
Ka bar shi ya ta yasa ba da gaske bane kiran Ubangiji.
Lying on God for carnal pleasure.
Wato mun zo wajen Ubangiji domin biya bukatar mu ne.
We will not have it here.
Ba za mu taba same shi ba.
We'll cast it out. Any man that makes one promise that's not in that Bible, oh sister, it's going to grow. He doesn't know if you'll be alive in the morning. Paul promised them nothing but Jesus Christ. And he said, don't even care about your circumstance. It doesn't matter. Just obey God. And if you can approve, that's great. That's just great too.
Wato kar ka damu da yanayin rayuwarka da wayansu abubuwa da suke kewaye amma ka dogara ga abin da kawai na gaskiya ne.
But the kingdom of God
mulkin Ubangiji
is not in university.
Ba a cikin university bane.
It's in Christ.
Yana cikin Kristi.
It's not in garments.
Ba a cikin gwamnati bane.
It's imputed righteousness.
Yana cikin wato adalci wanda aka zuba mana ciki.
It's not in power in this world as our Muslim friends seek in order to have a big temple and feel like he's a big sheikh of somebody.
Wato ba a cikin mutanen mu yan uwan masallata wanda suke gani komai yana cikin su ne suna mulki suna wancan suna gan kaman wannan shine ba wannan komai bane Ubangiji zai nuna musu karshen.
It's power over sin, isn't it?
Wato iko na yantar da mutum shine daga zulumi shine iko da ya dara kowanne.
It's fellowship with God.
Zumunta da Ubangiji.
In his peace.
A cikin salama.
It's joy in the Holy Spirit.
Farin ciki cikin ruhu mai karfi.
It's salam.
Hallelujah. It is peace.
I need to learn a few more words.
Yeah, I will teach you.
In this gospel.
Amen.
Verse number 22. For he who is called in the Lord, even as a slave in that horrible condition of degradation that you might be in, he is the Lord's free man.
Yes, wanda aka kira shi ga tafarkin ubangiji yana bawa I yantacce ne ga ubangiji kuma wanda aka kira shi yana da bawa ne ga almasihu.
And so likewise, he who is called how free, as a big shot boss maybe, he's still Christ's slave.
Wato idan wanda suke gan kansu sun rika wanda ubangiji ya kira sun zama wato na'ura.
Well, I'm trapped. I'm out of my cage.
What are you up to? Tell me, cool, cool, cool.
What the Apostle Paul is saying is, it doesn't matter your earthly condition at all.
What you have done, Mazo, and will you take your party? But why are you not in the kitchen? She's not the one that I work about.
If I'm his slave,
what are you doing?
This man owns me. I'm free with God. I'm not bound in the bondage of my sin. I'm a free man. I'm not bound by a guilty conscience. I'm forgiven by the blood of Christ. And I don't have to walk around in this world trying to grovel as if he's somebody, because he's my king. He's my God, he's my Savior, and he set me free on the inside. It doesn't matter the condition of the body, it's of the heart. That's where a man is free or bound, for real. Show me a man or a woman who obeys God no matter what, I'll show you a free man. He can't be paid off. He can't be coerced. He can't be bought. He can't be moved. He's got one mission, the glory of God. He's a free man. And if I'm big ogre, I'm still God's slave. Everything I have. No, I don't pay
tithe.
You take everything we have and say, okay, God, how shall I use it? It's not a tithe. It's 100%. That's the Christian religion. That's the only way a human being can give.
Huh?
If you own all of me. And so whether he's the big boss or the small servant, he is free and he obeys God. They're on the same level with Jesus Christ. Don't you dare esteem me because I come from America. That means nothing.
Uh-huh.
You don't know who I am until I open the Bible. That's what you esteem. Jesus Christ. And if he's honored, is you with him. That's what this thing's all about. It's about God. It isn't about other people and impressing them. It's about helping them to see Christ. Verse number 23. You were bought at a price, at a great price. Do not become slaves of men.
Yes, let's move.
What that verse is saying is have some dignity. And please stop your groveling.
It's coming.
Don't grovel. What you groveling for, man? Man means nothing. Exaltation comes from the Lord. And so you honor men, you honor your master, you honor your boss, but you never grovel. No, you serve him faithfully, sir. But your eye is always on Jesus Christ. Because he sees inside of the heart. And he's real. That's where pleasure comes from. It's not from humans. What from him? No groveling, my sister, because you were bought with the great price, the precious blood of God's dear son. That's your value to Jesus Christ. He died for you. And I've had an ear, man, just like everybody else has. But I try to kill it every time it arises. And when you get rid of that, it's amazing how men now fear you.
Ain't that the truth? Instead of preaching scared of what man says, make men fear what God says.
Oh, and he'll make it happen too. If you honor him from your heart. Verse number 24 is our last verse. Brethren, let each one remain, here's the key, with God. Here is our title, it's remain with God in that state in which he was called. Can you see what the Apostle Paul is actually saying? He's saying that the only thing that's changed that makes you happy, that makes you saved, that makes you useful, that makes you a product of God's free grace is God has come on the inside of you. And you're not just in your same situation, you're in the same situation with the Almighty as your help.
Wato abin da yake sa mu samu daukaka, mu samu yanayin rayuwa da bambanta ya yi kyau, ba wai don kowane ba, amma yanayin da kataka da muke da shi daga Yesu Ubangiji yake gara cikin zuciyarmu ne.
And so Paul is not saying, after you come unto Jesus Christ, oh, you're going to get money, oh, you're going to have health, my sister, or you won't have any cloudy days. No, 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 no. Paul is saying the exact opposite. In the middle of all of that, you've got God now. Be satisfied.
Wato idan bulis bai mana koyarwa cewa idan muka zo wurin Yesu mu samu kudi mu samu dukiya a'a ko kuma a cikin wani hali ko nan rashin lafiya ko ga yadda dai bulis bai mana wa'azin nan ba yace mana idan muka zo wajen Yesu zamu samu tabbacin rayuwarmu cikin wannan bala'i da wahaloli da muke fuskanta.
And if you can, you've got Jesus Christ in his power. If you need other stuff, it's your unbelief. Amen?
Amen.
Come to Jesus Christ by faith. Put your trust in him. Look to him, not your sin. Trust his power to make you overcome. Love him supremely whether you get married or not. And give your whole life unto Jesus Christ. It's my dear sister here, Adeze. She used to be Big Shot.
Kuma da kowa rayuwar shi kuma haka ne ta man ba wai ba wanda aka shi aka yi tsarkake.
And some circumstances changed to enable her to hear the gospel.
Sai bishara ya zo mace wata ita babba ce a makaman gwamnati lokacin.
And now she follows me everywhere I go.
Yanzu ga tana tana bin bishara ne yanzu da ina za ka ganta sai daga ganta television da sauransu.
You've had a lot of money.
Kina da kudi mun san lokacin nan.
And a fake gospel.
Sai ga bishara kuma yazo.
You've got the truth.
Wato bishara wannan ba gaskiya amma kin zo kin samu na gaskiyar.
And sometimes we don't know how we're going to spend our next trip.
Wani lokaci sai su rasa ya za su karasa wannan tafiyar da za su sake na gaba.
Which one's better?
Wannan ne yafi. Na yanzu ko?
It's on the inside.
Na yanzu yafi. Ke da na dada ake rayuwa ana ganin kowa a television kamar wasu kai.
Thank you, brother. Amen.
Thank you.
Thank you, sister.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen. Amen. Amen.